أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وأن لتاجينا أشريا zamu dora daga inda muka tsaya zamu tashi harful ba'i harfi na ba yace bata ta ala zaibin bigaibil lakal waibu badamin kashaibun ayatin ma bi haraibu bidari kamautin wa huwa gaibul lahu haibu bidari ilal a'ala faqad wadha shaibu wa kuffan anil adna faqad fadha al aibu bata'ata ala zaibin ko ala zaibin bata'ata ka zauna ala zaibin a bisa aiki na aibu bi gaibin kuma halin kasancewar ka a fake a buye lakal waibu azaba ta tabbata gare ka idan ka fake ka bar mutane sai ka je ka zauna kai ta abubuwan da kake so amma ka fito wajen mutane shikenan sai ka dawo mutumin kirki shine bata'ata ka zauna ala zaibin a bisa ayyuka na aibi bi aibin lokacin da ka zauna kai kadai lakal waibu to azaba ta tabbata gare ka inda zaka iya buya ka je ka wani abin da ba daidai ba to kaga mutane kenan kace zan tsoro badamin ka shaibun gashi kuma shaibun furfura badamin ka ta bayyana a gare ka ma bi haraibu ayatu ita wannan furfura din aya ne ma bi haraibu babu kokonto fa akan cewa furfura aya ce ta cewa fa ka fara gangarawa ka hau yanzu gangara kake bidari ka mautu mautun mutuwa bidari ka tana gidanka mutuwa tana gidanka ma'ana mutuwa tana tare da kai wa huwa gaibun amma kuma mutuwar ba boye take baka sani bane yau ne gobe ne jibi ne gata ne a'a dazazun nan ne a'a kayan da ka sama wanda zasu maka wanka ne akai ka magabarta su za su cire ma kayan ko kai zaka cire da kanka duk lokacin da ka sa kaya baka da garanti shin kai zaka tobe kanka kayan ko kuma masu maka wankan gawa ne za su tobe maka shine bidari ka mautun akwai mutuwa a gidanka tana tare da kai wa huwa gaibun kuma a boye take baka sanyo shi ne bane to lahu haibu ka ban tsoro ya tabbata ga wannan abu ko da shi zaka iya tashi ko baka sanyo shi bane kai lahu haibu tsoro ya tabbata ga wannan abu bidarin ilal a'la bidarin mana kai gaggawa daga badir ne bidarin ilal a'la kai gaggawa zuwa ga aiki madaukaki na samun yaddar Allah faqad wa dha shaybu haqiqa ash-shaybu furfura wa dha ta bayyana wa kuffan anil adna ka kiyaye kanka shine wa kuffan ka kiyaye kanka anil adna game da al'amura makaskanta faqad fadaha al'aibu haqiqa aibun wannan aiki mara kyau din fadaha ya bayyana kabar aikin banza saboda matsalar aikin banzan ta bayyana gata nan kurukuru ana gani badarta ilal isyani tahkifu lam takuf burukan al'ati wal qalbu qad nakaf badalaka haqqun summa taba'ata man waqaf bakan nasu ayyamal kilashi wa lam yakif lijafnaika sahul lidmu'i wala saqbu badarta ilal isyani kai gaggawa badarta kai gaggawa ilal isyani badarta kai gaggawa afwan badarta kai gaggawa ilal isyani zuwa ga saban Allah tahkifu kana mai yin gaggawa lam takuf baka kiyaye kanka daga yin wannan abun ba burukan ana da'ati bayan kai gaggawa zuwa ga masa aikin sabo to burukan kai din mai yawan durkusawa ne mai yawan zama ne ana da'ati ka bar aiki mara kyau burukan nan daga baraka ne in an ce baraka mana ya durkusa raƙumi irin zaman raƙumi shine baraka kaga raƙumi durkusawa yake ko to shine baraka burukan kai mai yawan durkuso ne ana da'ati ka bar aiki mai kyau ana ta aiki mai kyau kana zaune ana ta ayyuka na hidimar addini kana nan kana zaune kana abin da kake so ana can ana zikiri kana nan kana zaune shine burukan kai mai yawan zama ne an da aka bar aiki mai kyau wal qalbu gashi kuma alhali zuciyarka kadina kaf tayi girman kai wani magani yake kaskanci ne a ganshi a cikin masu zikiri yana zikiri yana daga murya shi wani gani yake ma kaskanci ne a haka ko a shirye wani taro na hidima na maulidi a ganshi a gurin shi gane yake karama wani kaskanci ne a cewa gashi a wajen maulidi ko kuma wani taro na saukar alqur'ani shi yana ga kaskanci ne ma a ganshi a gurin shine wal qalbu haqiqa zuciya kan na kaftai girman kai in za a yi kuma taron kasa in za a yi taron kasa haki independence kuma sai je gurin ga mata tsirara suna rawa wai da sunan gargajiyanci shi wannan zai je gurin ba girman kai bane in ana wani taron ball competition zai iya zuwa amma in taron maulidi ne kuma a kaskanci ne wal qalbu ita zuciya kada na kaftai girman kai badalaka haqqun gaskiya ta bayyana gare ka summa ta ba'ata sannan sai kai biyayya man wa kaf ga wanda ya karkace ya bar hanya mai kyau bakan nasu mutane suna ta kuka ayyamal kilafi lokacin da suka saba wa Allah walam takif lijafanaika sahun sahun zubar hawaye walam yakif bai zuba ba lijafanaika ga idanuwanka wala sakbu ko kuma zubar hawaye da sahu da sakbu da kaffu duka ma'anarsu ɗaya ne duka ma'anarsu ne su ukun nan bakata bi ruhin mibila an bata habikan bazizan bi sutin min malikika abikan baqita bi rahanil batni bil lahmi shabikan badiyun wa tarju an turaki basabikan mata aradal buzulal mukayyasat sakbu bakata bi ruhin bakata ka halakar bi ruhin da ranka mibla'an halin kasancewarka mai yawancin abinci bata da ka kwana habikan kana ta tusa bazizan kai mutum ne mai yawan teba shine bazizan teba mutum ya katalci shine bazizan ka kasance mutum ne mai teba mai kiba bisuhutin amma fa ba kiba ta lafiya ba a bisuhutin saboda kuɗi na haramun haramun ka cikai kiba din abikan gashi kai mai gujewa ne min malike ka daga mamallakin ka shine Allah ka kibin Allah baqita ka zauna birahnil badni da hidima ta ciki rahan shine kamar a ce jingina to yana nuna cewa birahnil badni da hidima ta ciki ma'ana kamar ka jinginar da addinin ka ka bada addinin ka jingina ka karba abin da zaka ci abinci da shi shine baqita ka zauna birahanil badani wajen hidimar ciki shabikan gashi kai teba ka koshi billahi da nama badiyu ga ka kai mutum ne mai jinkiri wajen aikin alkhairi watarju amma abin da kake so an turaki ba a hada ka tsaye an turaki ba sabikan ka hau sabikan ingaraman doki ma'ana shine badiyun kai mai jinkiri ne a game da ayyuka na alkhairi watarju amma abin da kake so an turaki ba ka tsira da sabikan ingaraman doki ma'ana kai baka da ibadu da yawa kuma so kake yadda aka kai manyan waliyai kai ma akai ka wannan gurin shine a wani bugun kuma ba abba badiyun bane hisse tazunnu suma masu wannan bugun mai tazunnu bari mu fassara masa tazunnu kana tsammani watarju kana kauna an turaki baka hau ko kuma aka tsira da sabikan ingaraman doki mata aradal buzulal muqayyasat saqabu mata yaushe ne ne as-saqabu dan karamin dan taguwa aradal buzula zai yi tsira da amalan rakumi al-muqayyasati wanda yake gogagge ya za a dauko as-saqbu in an ce as-saqbu shine dan taguwa dan karami shine as-saqbu dan taguwa dan karami daman aluga idan aka ce salil shine dan taguwa wanda tana haihuwar sa ba a san namiji bane ko mace to shi yake kira salil amma lokacin da aka san namiji ne ko mace musamman sai ya zama namiji kaga an haife shi lokacin da ko kwari bai gama yi ba to shi yake cewa as-saqbu idan ya zama kamar kuma dan maraki haka duk inda taguwar da za ta je yana bin bayanta a lokacin sai a ce masa kuwaru yasa can qur'ani fa akraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar khuwar shine dan maraki na taguwa wanda duk inda ta tafi yana bin bayanta to mata yaushe ne ne asaqbu dan karamin dan taguwa aradal buzla za a hada shi tsere da albuzla in ga wannan amalan ragumi almukayyasata wanda yake gogagge in ka ba ka ji balarabi ya ce maka buzla jami'i ne na bazil bazil in ka ji balarabi ya ce maka bazilu ragumi ne wanda ya shekara 8 ya shiga ta 9 ragumi ne wanda ya goge da wahala ya san hanya wanda duk inda ka kai shi shi daga cikin al'adar ragumi ya san hanya duk hanyar da ya bi sau daya ya santa duk inda ka kai shi a duniya idan kana dawowa ka haushi ba sai kana kora shi kana cewa bucin bucin ba a kawai inda gida za a zo duk kawai shi ya san hanya ba sai kana kora shi bucin 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 tukunya ba to yaushe ne ne asqabu dan karamin dan taguwar da ko karfi bai ba aradal buzla za a hada shi da tsere da amalan ragumi wanda duk inda kai shi a duniya zai iya dawo gida shine almukayyasata wanda yake gogaggen ragumi lafiyayye ai ba zai yi ba to ta yaya wannan misali ne cewa ta yaya mutumin da bai yi ibada sosai ba zai ga manyan waliyai ya riga ganin cewa zai iya hada kansa da su bada'atuka da'awa wa bukulin wahidatun ba'idun an taqwa wa zalika iddatun bashair bu'usun bu'usun wa zullun wa shiddatun balita wa fil afi amali indaka jiddatun wa aqbahuna mar'un aqushe batin yasbu bida'atuka da'awa bida'atuka tarkashanka shine bida'a waji'na bi bira'ati musjid bida'atuka da'awa tarkashanka shine adda'awa yin da'awa cewa zan yi kaza dai zan bada kaza yanzu na sai kaza na sai gida kaza na sai shago kaza na sai shili kaza to shine bida'atuka tarkashanka adda'awa shine da'awa kai ta da'awar kaza da kaza kana da kaza kara da kaza alhali ko baka da shi wa bukulu kuma in ka samu wannan abu ma fa in ta tabbata kana da shi ma sai kai ta fada mutane kana da kaza yau ka ci ribar miliyan kaza to wa bukulun kuma garowa wa hiddatun ga yawan fushi abu kada haka ma kace kai an ci mutuncin ka an rena ka ba'idan anit taqwa mai nisanta ga tsoron Allah wa zalika wannan abun iddatun abu ne mai muni bashairuha busharori na san duniya bu'usun tsanani ne wa zillun da kaskanci wa shiddatun da damuwa tashin hankali shi ma shiddatun din da tsananin ne balita ka tsufa wa fil amali amma a cikin burace burace inda ka jiddatun kana da kokari sosai cikin burace burace gashi ka tsufa amma fa bangaren burace burace fa kana nan akan bakarka wa aqbahuna mar'un mafi muninmu mar'un mutumin da yasbu yake karkata yake irin wasa irin na yara a kushe batin gashi kuma shi ma abocin furfura ne da furfurarka an je filin bol ga har a zauna a gurin da furfurarka ana bikin gargajiya mata da yara ana kida ana rawa kana zauna a gurin da furfurarka a gurin to wa aqbahuna mafi sharrin mutane mar'un mutumin da yasbu yake karkata zuwa ga duniya yake ayyuka irin na yara a kushe batin kuma gashi alhari ne furfura bala ukamalun tartaji minhu billatan bala bilhutu di ilayka masallatun bakilta bima yafna wa yarji'u jillatan badat laka alamul manuni mazillatun wa nurika qad yakbu wa narika la taqbu bala ukamalu bala'inka abin da yafi damun ka a rayuwa malu shine dukiya shine bala'inka duk inda zara a fata da kai to akan ta ne malu tarji minhu billatan tartaji minhu billatan tartaji da kake neman billatan yawan dukiya minhu da wannan kudin shine tartaji billatan da kake neman yawan dukiya da alkhairi da arziki minhu da wannan kudin balabilhu bala'o'i ko kace balabilhu damuwoyin da suke cikin dukiya juhudi mazallatan ita ce take kore kaskanci ilaika zuwa gare ka bakilta kairowa bima ya fana da abin da yake karewa wayar ji ujillatan wanda yake komawa kashi abin da zaka ci ya zama kashi a jefar da shi to bakilta kairowa da shi badat laka alamul manuni mazillatun a alamul manuni alamomin mutuwa
badat laka, ta bayyana maka, ta bayyana gare ka, muzillatan, halin kasancewa ta mai yi maka inuwa. Wanuruka kad yakabu, gashi kaifin wanuruka haskenka, mana haske na hankalinka da basirarka, na komawa zuwa ga Allah, kad yakabu ya buci, ya mutu, ya dashi. Wanaruka, amma wutar hankalinka na san duniya, la takhbu, ita kuma bata bushe ba. Badalaka innalaka laka insan wajinnahum balabil summun galiban waika innahum bayanu wa in ahamaltahu sirtatinnahum bi rabbika sik labil ibadi fa innahum bada'un anil ikibasi in aslama alqatbu badalaka ya bayyana a gare ka fa kai mutum innal kalka haqiqa su haltu insan wajinnahum mutane da aljannin su balabil summi balabil summi kore ne balabil summi kore ne na guba shine balabil summi koraye kwariya kwariya ce ta guba ko kace kwanuka ne da guba take cikin su mutane tare jama'a ai mutane guba ne in dai ka tare jama'a a karkashin ka to sai ka samu wanda duk irin cutar da za a ma duk zaluncin da za a maka da su za a yi ma duk wanda ya tara jama'a in za a cuce shi da mutanen sa na hannun damar sa ake cutan sa kai ko kashe ka za a yi da mutanen ka za a kashe ka to yaya ne so ya tara jama'a shi kullun ya fi so ya ga gidansa a cike da jama'a to su mutane balabil summi su mutane kwariya ce ko a ce kwanuka ne summin na guba galiban mafiya yawan su in ka tara jama'a dewa to mafiya yawan su alakar ka da su ba ta da amfani sai dai in alakar ta Allah ce daman hidimar Allah ce ta hada ku to nan kuma sai zama mafi yayawar rinjaye mafi yayawan mutanen sai zama masu alkhairi ne nafa anniyar ashrara taha wa saqali rijalut tukaki nan kawar da shubra yake fada aiwa to balabil summin su mutane kwariya ce ko kace kofuna ne na guba galiban mafi yayawan su waika yace kai kanka ka kiyaye waika innahu waika innahum ka kiyaye su shine waika innahum ka kiyaye su bayanu wa in ahamaltahu sirtatinnahum bayanu wannan bayani ne wannan waika innahum waika innahum karabu da su waika innahum karabu da su kada su batar da kai bayanu shi wannan bayani da na maka cewa mutane guba ce in ahamaltahu idan ka jefar da wannan bayanin ka zabi mutane kai kai ka so kai ka tara jama'a sirtatinnahum kai ma zaka zama irin su yadda mutanen suke guba to kai ma karshe zaka zo ka zama guba bi rabbika sik saboda ka rabu da tara jama'a cewa kai he ka tara jama'a sai ka tara jama'a sirrin tara jama'a bi rabbika sik ka dogara da ubangijinka ba abin da mutane za su maka labil ibadi kada ka dogara da mutane fa innahum saboda su mutane bada'un anil ikibasi masu jinkiri ne game da kawo dauki in azlama alqatbu idan al'amari yayi duhu amma al ikibas din nan shine kamar haske wannan bikabasin na qur'ani nan anil ikibasi game da kawo haske ikibas shine kamar dosano wuta ka je wani guri akwai wuta ka dosano wuta ka kawo gidanka kai ma ka kawo kai ma ka zo ka kunna to su mutane bada'un masu jinkiri ne anil ikibasi game da kawo haske in azlama alqatbu idan al'amari yayi duhu bada hatuna tauhidu wa hawa inayatun bunad dini ma'qudun alayhi wa gayatun bihi fi sabilillahi turfa'u rayatun bidayatu arbabil qulubi nihayatun tabayanatil ahwalu wal maqsadur rabb badahatuna farkon al'amarin mu at-tauhidu shine tauhidi farkon abin al'amarin addinin namu nan shine at-tauhidi tauhidi kada ta Allah wa hawa inayatun kuma shi tauhidin shine abin da ake kula da shi shine wa hawa inayatun shine asalin ma abin da ake kula da shi a addini bunad dini gini na addini maqud ma'udun abin ginawa ne alaihi akan tauhidi wa gayatun kuma tauhidi shine asalin abin da ake nema bihi saboda tauhidi ne turfa'u rayatin rayatun ake daga tuta fi sabilillahi zuwa ga yaki inda kaga an zo za a yaki mutane to tauhidi ake so su tsayar bidayatu arbabil qulubi farkon bidayatu farkon arbabil qulubi ma abauta zuciya sune masu suluki masu dariku shine arbabil qulub sufa yake nan nihayatu shi kuma wannan karshe ne ga masu yin suluki tabayanatul ahwalu halaye sun bambanta wannan za ka ga yana maqamul islam iman ihsan shine tabayanatul ahwalu hanyoyi sun bambanta daban-daban wal maqsudu amma dai abin da ake nema gaba ɗayan rabbu shine ubangiji basairuhum shamat ila llahi sabbatan bihi ashiqu hatta badal kullu hubbatan bida'atihi wal birru arda mujibbatan bawadiluhum mal aridan wa mahabbatan fazalluhum dafin wa mawriduhum azbu basairuhum hankulan su waɗannan sufaye waliyai bayin Allah shamat tayi kallo ne ila llahi zuwa ga Allah sabbatan saboda soyayya Allah saka nufa bihi saboda Allah ne ashiku suka zamto masu soyayya hatta badal kullu har kowannan su ya bayyana hubbatan a matsayin masoyin Allah bida'atihi da da'ar ubangiji wal birru da biyayya wa Allah arda mujibbatan shine karshen abin da ake nema bawadiluhum zukatan su waɗannan bayin Allah waliye shine bawadiluhum badinin su zukatan su kenan mal'a cikakke ne ridan da neman yardar Allah wa mahabbatan da soyayyar Allah fazilluhum inuwar su waɗannan bayin Allah waliye sufaye babi inuwa ce wacce take mai yalwa wa mawriduhum abin gangara wasu abin da ake samu a gurin su kuma azbu shine ruwan dadi saboda kai ma ka je karke su kenan mutum yaje to zai samu buqa'u ulumin fi barasihim sawa bizalika nalal qurba dauman bila nawa biharu humulil waridina lahariwa baqiyatu umril mar'i in kala fal hawa majalul litaqwallahi muttasi'ur rahabu buqa'u ulumin buqa'u gajimare ko kace hadiri ulumin na ilmomi sawa ya zuba fi barasihimu a kasassu wacce take mai laushi shine zukatan su ruwan hadiri a cikin zuciyar waliye da sufaye ya zuba bizalika saboda haka ne wannan ruwan ilimin da Allah ya zuba a cikin zukatan su nalul qurba sai suka samu kusanci da Allah dauman a dawame bilanawa babu jinkiri biharuhum kogunan waliye da sufaye bayin Allah lahariwa akwai ruwan dadi wanda ake sha a koshilil waridina ga masu neman ruwa duk wanda yaje kama waliyai bayin Allah to Allah da shi ma zai zama mutumin kirki baqiyatu umrul mar'i sauran rayuwar mutum in kalafal hawa idan ya saba wa san zuciyarsa majalun sai rayuwar ta zamto makewaya ne litaka wallahi ga tsoron Allah in mutum ya saba wa san zuciyarsa to sai rayuwarsa ta zamto majalun makewaya ce litaka wallahi na jin tsoron Allah muttasi'ur rahabu mai mayalwaciyar farfajiya amma man kawo maqama rabbuhu wa nahannasa anil hawa to fa innal jannata hiya al-ma'awa budurul huda bukutun wa humuka satilu buruji balalitin wa najmuka atilu bakastafurudan lam tu inhana watilu ba'idul li amri an yusa'a fa gafilu wa hal tanfa'u adh-dhikra idza lam yakum qalbu budurul hawa watanni budurul huda watanni na tsoron Allah buktun manya-manyan raƙuma ne shine buktu shine manya-manyan raƙuma masu tozo wajen bayyana su waɗannan waliye kenan bayin Allah din shi yasa ne shirye ce maka kali suna zababbun bayin Allah su manya-manyan waliye bayin Allah su faye budurul huda watanni ne na huda shirya buktun kuma manya-manya ne kamar buktun wannan ne manya-manyan raƙuma ne girman su kai ka ce manya-manyan rakuma ne wahan muka amma niyyarka safilu tai kasa ba su take gani ba ana shehuwa na ma kai gani kake kawai kamar ma dai kawai bata lokaci ne ko mutane wayo ne ma ba su da shi yasa suka je su karke shi shine wahan muka amma kai niyyarka safilu tai kasa kai duniya kawai kake nema da kudi ne ma da shi to da kudi yake rabawa ma to shikenan sai a je a ganka tare da shi buruji balalice buruju taurari ko kace burjai shine burjai burjan nan da suke kewayawa buruji balalice burjai irin na hankali su ma sun bayyana amma wa najmuka na su waɗannan waliyan kenan buruji balalice burjai ko kace taurari balalice na hankali sun bayyana duk wanda yake a duk inda yake akwai waliye bayin Allah wanda ya kamata ya kama wa najmuka amma kuma fa kai fa tauraran ka afiru ya fadi yayi kasa bakatta furudan gashi ka tauye farilla lamtu in hana wafilu nafilfili ba su taimaki waɗannan farillan ba so dama in farilla ta samu matsala nafila ake dauka a cika to ka tauye farillan ma ko baka yawaita nafilfili ba shi yasa yawanci aikin bayin Allah duk yawanci za ka ga nafilfili ne salati istighfar la ilaha illa allah saboda sura a gyara maka farillar to ga hakai ka sauya farillar sallar farilla ma da kirkai lamtu in hana wafilu nafilfili bas taimake su ba kama ayyuka na nafila ba an yusa afa gashilu a taimaki mutum wanda yake rafkanan ne irin ka kai ne rafkana ba'idu wannan abu ne mai nisa la'amari na rantsi da ubangijin rayuwata in dai ba kama gyara hanyar gyara ba to ba wanda yake gyara ka amma an ka kama hanyar gyara sai a taimake ka wa hal tanfa'u zikira shin wa'azi zai yi amfani idza lam yakun qalbu idan mutum ba zuciya a jikinsa mutumin da ba shi da hankali ta yaya wa'azi zai mara amfani wallahu a'lam.